أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatun mu na littafin babban malami al-Imam Al-Dhahabi littafi mai suna Kitabul Kaba'ir inda a sati da ya gabata muna cikin kabira ta biyar manyan zunubai wanda malam ya kumshe a cikin wannan littafi babu gushe ba muna cikin babban zunubi wanda mutum zai aikata shine hukukul walidai shine cin haƙƙi na iyaye musuna musu da rashin kyautata musu kishiye shi kuma albarka ce da kuma samun rahama ta ubangiji duniya da lahira a sati da ya gabata mun tsaya a inda malami yake bayani akan wani hadisi na manzala sallallahu alaihi wasallam da yake faɗa yake cewa la'ana Allahu al-aq walidayhi Allah ya tsine ma dukkan wanda ya kasance mai musguna ma iyaye ne idan aka ce la'ana Allah Allah ya tsine ma mutum yana nihin ya kore shi daga rahamar shi ya kore shi daga jin kan shi ya kore shi daga dukkan wata albarka da yake sanya ma mutum to idan ya kasance dan adam yana rayuwa babu rahama ta ubangiji babu albarka babu yarda ta Allah a tare da shi ai koya ta a duniya da lahira haka malam ya kawo mana hadisi na gaba yace waja'a an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu laylatu usriya bi aqwaman fi nar mu'alliqina fi jusu'in min nar fa qultu ya jibril man ha'ula qala alladhina yashtumuna aba'ahum wa ummahatuhum fi dunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada a hadisi wanda al-Haythami ya fitar yake cewa na gani a ranar da aka yi Isra'i da Mi'raji da ni na ga wasu mutane an allaka su bi ma'ana an rataye su a jikin wasu abubuwa na wuta yanda ake rataye mutum su da wuta abinda aka rataye su ma na wuta ne haka suke rayuwa a cikin wannan wuta a rataye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaye Jibril wannan su wane ne sai yake cewa ai wa'annan da kake gani humul ladina yashtumuna aba'ahum wa ummahatuhum fid dunya wa'annan su ne masu zagin iyayensu maza da iyayensu mata a nan gidan duniya dukkan wanda kaga zai kasance iyayen shi basu kubata ba daga cutarwar shi daga zagin su to wannan tabbas ya tabe kuma makomashi gidan wuta yace warawa annahu man shatama walidayhi yanzilu alayhi fi qabrihi jamrun min nar bi adadi kullu qatrin yanzilu min as-sama'i ila al-ard haka yake cewa an rawaito cewa dukkan wanda ya zagi iyayen shi za a samkar mushi a cikin kabari a garwashi na wuta adadin shi kamar adadin tsatsawa da take sabuwa daga sama haka za a mashi tsatsawa ta wuta dukkan wanda ya zagi iyayen shi to kaga Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul Isra yake cewa wala taqullahuma uffin kada ka ce musu koda uffan ne kada ka gaya musu to idan ya kasance har ka wuce nan ka je da bugon su ko zagin su ko wadin bakan magana to kaga kai hukuncin ka ya wuce magana ta me yake da suna a ringa kisasi a nan duniya ko a ringa tunani saboda abinda kai ya wuce tunanin dan adam a ce ya zagi iyayen shi shi yasa a wata ruwaya suke cewa a Taura su duk wanda ya zagi iyayen shi a wancan lokaci ko ya buge su to hukuncin shi kawai kisa ne kai tsaye yake cewa wa yurwa annahu idza dufina aqun aqu walidayhi asarahu al-qabr hatta takhtalifa fihi adla'uhu wa ashadu an-nas 'adaban yawm al-qiyamah thalatha al-mushrik wal-zani wal-aqil walidayhi yake cewa haka an rawaito idan aka binne wanda yake cin mutuncin iyayen shi wanda yake saba musu kabarin shi zai matsi shi idan ya matsi shi sai hakarkarin shi na dama da hagu sun gami sun saba da juna yace kuma daga cikin mafi munin azaba a gobe kiyama shine mushriki da mazinaci da kuma wanda yake cin mutuncin iyayen shi wanda yake saba musu haka bishir yake faɗa yake cewa ma min rajul yaqrum min ummihi haythu yasma' kalamaha illa kana afdalu min alladhi yadrib bi sayfihi fi sabilillahi wan nazaru ilayha afdalu min kulli shay yake cewa duk wani mutum wanda yake kusantar ma'aihiyar shi duk lokacin da ta kiraye shi tana kira ta ce wani ya zaburo ya je wajenta yake ta to mai aikata irin wannan ya kasance ya yi fadala ga wanda ya dauki takobin shi ta yaki yace wan nazaru ilaiha afdal bi kulli shay kai kallanta ma yace ya yi fadala akan dukan komai ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da wani ya zo ke tambaye shi yake cewa ya rasulullahi imani izini in ta jihadi saboda Allah jihadi na da ba irin jihadi na yanzu ba jihadi na da jihadi ne wanda ake da takobi da kibiya da sauransu kana kallo mashi zai ringa huciya ta kusanka kana kallon dan uwanka zai faɗi ya mutu ba irin yaki ne yanzu ba daga daki a dandan da computer a je a kai ma mutane haji irin yakin masaurata to yaki ne ake gadangadan ga kai ga mutuwa amma yazo yake tambaya a bashi dama ya kai wannan yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi shin iyayenka da ransu yace suna nan yace to kaje fa fihi ma fajahid ka je wurin wannan iyayenka jihadin ka yana can kaje ka tuka ta musu kaga wannan yana nuna maka cewa tautaka ma iyaye da kula da su ya ma yi jihadi saboda Allah waja'a rajulun wa imra'atun ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqtasimani fi sabilillahuma haka wani yazo da shi da matar shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna rigima akan dan su fa qala rajul sai shi namiji yake cewa ya rasulullah waladi kharaja min sulbi sai yake cewa ya rasulullah ai dana ya huto ne daga kashin bayana wa qalat al mar'a idan ko matar take cewa ya rasulullah hamluhu khaffat khaffan wa wad'uhu shahwa wa hamlat wa hamalat حملته كرها ووضعته كرها وارضعته حولين كاملين فقد به رسول الله صلى الله عليه وسلم لامه wannan da yazo yana rigima akan dan shi wa zai dauke shi tsakanin shi da matar shi yake cewa ai dana ni daga kashin bayana ya fito ita kuma matar ta yi bayani irin yanda Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin suratul ahqaf wa wasayna al insana bi walidayhi insana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idha balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayhi ko wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin to wannan aya manzo sallallahu alaihi wasallam sai tabbaka akai tunda ita mata ambatawa ke tace ya rasulullah ni na dauke shi a ciki na da wahala haka nazo na sha wahala wajen ridan wannan cikin haka nazo na aihe shi na ringa shayar da shi haka na kula da shi har sai da shekara biyu a hannuna tukwana na yayi shi duka wannan wahalar da na sha a ce ni ba zan mallake shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake hukunci anan yake cewa to babu yanda za a yi illa a ba ma'aihiya wannan kata rike shi duk da cewa akwai maganganu na malamai akan wane ne a haƙu akan ya rike da amma wannan yake nuna mana darasi a ciki shine tunawa da irin wahalhalu da iyaye suka sha to sai malam sai ka mana mau'iza ma'ana wa'azi akan abin da ya shafi kula da iyaye to kafin mu je nan a kusa da sai ne kamar da makaranta kamar yadda ya zo a cikin sai muslim a kan abin da ya shahi haƙƙi na iyaye daga cikin hadisan a takaice kenan za mu ambata za mu ɗauki hadisi guda ɗaya wanda yanzu na fara ambatawa wata ruwaya ta zo ta abdullahi bin amr bin al-as yake cewa aqbala rajulun ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ubayuka alal hijrati wal jihad abtajil ajr yake cewa ya rasulullah na maka mubaya akan zan yi hijira tare da kai duk inda kaje kuma hallo zan yi jihadi tare da kai kuma zan yi haka ne ba don wani abu sai dai dan neman lada wajen Allah subhanahu wataala. Annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amsar da ya bashi sai yake ce mishi fa hal min walidayka ahadun hay, shin a cikin iyayenka akwai dai wanda yake a raye? Kala na'am, sai ce kwarai. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi bal kilahuma, sai ki ta kai dukan su biyu ma a raye suke, mishi shi namijin. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mi fatabtakil ajra min Allah, yace to kuma kai neman lada ne kake wajen Allah? Yace eh. Yace to ga wurin neman lada ya zo. Sai yace farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma, ka koma wajen iyayenka ka kyautata zama tare da su. Yace ladanka yana nan wanda kake nema, yana gindin wannan iyayen naka. Kenan kaga a wannan hadisi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya faddala mana mi, ya faddala mana biyayya ga iyaye, kyautata musu akan jihadi saboda Allah. Iyaye kyautata musu wajibi ne, kula da su wajibi ne, yi musu biyayya wajibi ne, in dai ba akan saban Allah bane ba. Kamar yanda Allah subhanahu wataala yake cewa cikin suratul Luqman, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmi fala tuti'huma, yace in da za sun nema a gare ka akan ka ma kai ma Allah shirka, akan ka saba ma Allah, yace to anan babu da'a a gare su, saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Anan ne zamu kawo kissa ta Jurayj. Imam Muslim ya kawo wannan ruwaya, yake cewa an abi huraira annahu qala kana Jurayj yata'abbadu fi sawma'atin faja'at ummu, Jurayj ya kasance yana bauta ma Allah a wani wuri da yake kwance ma kanshi na bauta Allah, sai ga ma'aikiyar shi tazo, bi ma'ana wajen gari ya je, sai ya gina ma kanshi wani dan kasa, bi ma'ana wani dan daki, sai yake zama cikin dakin nan ya kebance ga mutane, yake bauta ma Allah saboda ya samu dama ya bauta ma Allah, yake karatun shi. Qala Humayd fa wasafa lana Abu Rafi sifata Abi Huraira bi sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yace ummuhu hina da'atuhu kayfa ja'alat kaffaha fawqa hajibha thumma rafa'at ra'saha ilayhi tad'u, ma aihiya shi tazo take daga sauti a gare shi, take ci take kira, take cewa ya Jurayj ya Jurayj, yake take ce mishi ana ummuka kallimni fa sadafathu yusalli, take ta ni ce ma aihiyarka ka mun magana mana, sai akai ka tari a lokacin da tazo yana sallah, a lokacin nan sai yake cewa Allahumma ummi wa salati, ya Allah ga ma aihiyata tazo tana kira na, kuma gashi ina sallah, ya fada a ranshi, amma sallar ta nafila ce. Shikenan fakhtara salata, sai ya zabi ya ci gaba da sallar shi. Faraja'at, yake cewa wannan ma'aiyar tashi ta koma, wa'a thumma 'adat fi thaniya, sannan ta sake dawowa karo na biyu. Fa qalat, take cewa ya Jurayj ana ummuka fa kallimni, ni ce ma'aiyarka nazo wajenka ka mun magana mana, bi ma'ana wata bukata ta kan wajenka. Qala Allahumma ummi wa salati, akai ka tari a lokacin nan ma yana sallah, sai yake cewa ya Allah ga ma'aihiyata tazo tana nema na, kuma gashi ina sallah. Fakhtara salata, sai zabi ya ci gaba da sallah yau, yake amsa kiran ma'aihiyar shi, sai yake cewa faqalat Allahumma inna hadha Jurayj wa huwa ibni wa inni kallamtuhu fa aba an yukallimni Allahumma fala tumituhu hatta turiyahu al-mumisat, qala walau da'at alayhi an yuftana lafutina, sai ta addu'a, sai ta ce ya Allah wannan Jurayj madana ne, na mishi magana so daya so biyu ya ji amsa mini, take cewa ya Allah tun da dai shi ya nuna cewa shi ai mai tsoron Allah ne, shi mai ibada ne, shi yasa habbe mini magana ba, to ya Allah kada ka kashe shi sai ka gama fuskar shi da fuskar matan banza, kawai addu'a da ta mishi kenan, kada ka kashe shi tun da shi mai tsoron Allah ne ko, to Allah ka gama shi da ka gama fuskar shi da fuska ta matan banza. Sai yake cewa walau da'at alaihi an yuftana da fitina, inda addu'a dai akan Allah ya fitine shi da kowace irin fitina da Allah ya fitine shi da ita, saboda wannan addu'a ta ma'aikiya. Qala, sai yake cewa wa kana ra'i da'anin ya'wi ila dairi, qala fa kharajat imra'atun min alqarya fawqa alaiha ar-ra'i fa hamalat fa waladat gulaman fa qila laha ma hadha, ana nan sai ga wani makiyayi wanda yake gucewa ta kusan wannan gida na wannan bawan Allah, sai wata mata mutumin banza daga cikin gari sai ta fito ta je wajen wannan makiyayi ta nema ya fasikanci da ita har ta samu ciki, sai mutanen gari da shugabannin gari suka tare ta suka tambaye ta wannan abin da kina kika same shi qalat man suka ce man sahibi hadha dai eh min sahibi hadha dai sai da suka tambaye ta daga ina ka samu wannan da sai ta ce ai daga wannan mai wannan dakin wanda yake bance kanshi yake bota Allah jureshu ai dan shi faja'u bifu'usihim wa masahihim fanadaw fasadafuhu yusalli falam yukallimu suka zo da kayan rushi gini kwantarya ce ga tari ne suka zo da shi suka ringa kiran shi bai amsa musu ba a lokacin da yana sallah fa akhadhu yahdimuna dairahu sai suka dauka suka fara rushe wannan gidan nashi duka dakin suka rusa shi falamma ra'a zalika nazala ilayhi dai ga alamun sas abin zai kai zuwa gare shi sai sako zuwa gare su faqalu suka ce mishi sal hazihi qala fatabassama thumma masa ra'sa sabi faqala man abuka qala abi ra'i dha'an falamma sami'u dhalika minhu qalu nabni ma hadamna min dairika bidh-dhahabi wal-fidda qala walakin a'iduhu turaban kama kana thumma halahu lokacin da ya sako yace ni hawo sai suka ce a kai za mu tambaya ga wace nan ta zo da yaro ga mace nan ta zo da yaro kai kuma ka nuna cewa kai mai tsoron Allah ne kuma ta ce danka ne to ya kenan anan aka kashi gaban alƙali sai ce aka yara sai aka kawo shi sai dawo cikin yara sai ce man abuka sai ce waye babanka sai yaro kai tsaye sai bude baki yayi magana sai ce ra'i da'an wannan makiyayin na dabbobi yace ai shine babana Allah ya kubutar da shi dalilin tsoron Allah shi amma kuma addu'a ta ma'aike shi ta kama shi ya samu fitina ga wannan mata gashi nan har gari an rubu an zo an rusa mishi gidan shi da sai ga wannan mu'jizai ko kuma in ce wannan karamai ta bayyana a tare da shi ya sa yaro karami ya yi magana sai suka ce to tunda haka ne za mu gina maka gida na zinariya ko na azurwa yadda kake so sai ce a kumido shi yadda yake da kumini yadda gida na ke na icci kumini shi haka nan suka beda mai gidan shi yadda yake ya koma ya ci gaba da bauta ma Allah darasi a wannan kissa shine duk abin da za in dai ba saban Allah bane ba kai kokari duk yanda za ka yi ka kyautata ma iyayenka kada a samu matsala tare da su wata magana ta ringa yawo akan kyautata ma iyaye da ciyar da iyaye da ciyar da mata sai wasu suke kawo wata matsala suke cewa wai wane ne a gaba ga matarka tana jin yunwa ga ma'aikata tana jin yunwa ka samu abincin mutum guda waya kamata ka ba wasu suka tafi akan cewa ai mata za ka ba shi kuma abin da yake a hili abin da yake a zahiri irin hakki da ke da kowane iyaye ba a ma gama ba ba abin a zo a ringa gama ne ba a ringa cewa ga mata ga uwa a ringa zancen wata mata ba a wannan magana akwai rishin ta'ammuki cikin wasu nusus wanda yake sa wani ya zo yi irin wannan magana yanzu ka duba nan wata kissa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu akan wani wasu mutane guda uku wanda suka samu jarabawa suna cikin tahiya suka ruwa ya fara sabka sai suka samu wani kogo suka shiga da suka shiga wannan kogon sai dutse ya zo dihe kogon sai aka ce to kowa ya addu'a da abin da ya yi na kirki ya yi tawassuli da shi Allah ya ba su mafita daga cikinsu wani ya tashi ya ce ya Allah ma'aihiyata tana jin yunwa iyalina suna jin yunwa na tashi na je neman abincin da zan kawo musu na je na kawo musu na ki ba iyalina na zo na isko ma'aihwana suna barci na yi tsaye da wannan abincin hasir suka tashi daga barci ta kwana na basu kuma in ka duba duk ayoyin da Allah yake cewa wa qadarabuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana kai sai ake kasu a ce wa bil walidayni ihsana yaushe iyayenka suna bukatar abinci ka je ka ringa neman wani ka bashi ko wane ne sai dai jira in sun koshi in yaso a bashi wannan shine abin da yake asa wanda yake kuma hili kamar yanda ayoyi da hadisi suka tabbatar da haka Allah taimake mu ya sa mu cikin masu kula da iyayenmu wanda kuma za su samu albarkar yin haka duniya da lahira sai ma da yake cewa mau'izi yake cewa tunatarwa akan wannan babi yake cewa ayyuhal mudi'u li'akidil huquq ya kai wanda yake kokarin yanda yake kokarin cin haƙƙi na iyaye bima da yake kokarin bata musu al-mu'tad min birrul walidaini bil uquq wanda yake wuce iyaka da kuma yake kokarin duk yanda zai yi sai ya sa iyayensa cikin matsala annazu yace annazi lima yajibu alaihi wanda ya mance abin da yake wajibi akan shi al-ghafilu amma bayni yadayhi wanda ya gafala da abin da yake gaban shi birrul walidaini alayka dainu ka sani cewa biyayya ga iyaye kyautata musu bashi ne a kanka wa anta tata'ahu bittiba'i shi yace taqrul janna bi za'nika yace kai kuma kana wasa da shi ka je wata rayuwar duniya ta ruke ka kuma a haka kace kana neman gidan aljanna wa hiya tahta aqdamu ummuk alhali tana nan kalkashin kawahun mahaiyarka hamalatuka fi bataniha tis'at ashhur ta dauke ka a cikin ta wata tara ka annaha tis'a hijaj kamar a ce an lullumka shekarun ne kamar wata tara kamar shekara tara yace wa kabadat indal wada'i ma yudhibul mahaj wa arda'atka min thadiha labnan yace ta kasance ta fuskanci matsaloli da yawa wajen wannan daukan naka da wajen aihuwarka wanda ya kai a ce mata mutu a wannan lokaci nawa suka mutu wajen aihuwa ba adadi yace wa arda'atuka min thadiha labanan ita shayar da kai da madara ta jikinta yace wa aqarat li ajlika wasnan haka ta ringa wuni mikir suna dare baki daya ya tahimmata idan ta biyu ta zamana tana kula da kai yace wa ghasalat bi yaminha anta al'ada da hannunta ta ringa wanke maka dukkan wani abubuwa da suke fara daga cikinka na hutsari ko kashi wa atharatka ala nafsiha bil kaza ta ringa faddala ka akanta wajen ta ciyar da kai inda yau abinci na mutum guda ne danta yana zaune shi kadai shi zata bai ci ita ba ta ci ba wannan yake tuna mana wata kissa ta wani sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mutuwa da ya zo mutuwa sai akai matar shi ta turo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wanawa jikin shi ya tsananta ya kamata ka zo ka duba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada su Bilal ya ce ku je ku diba wannan bawan Allah da suka tafi wurin shi sai ga yana cikin gargara ta mutuwa sai suka fara lakana mai kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah suna yi amma baya iya faɗi suna yi baya iya faɗi sai suka zo da matsala suka ce sahabi wana ma amma gashi nan munyi yayi kalmar shahada ya kasa faɗa gashi nan a gargara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aje a bincika mana iyayen shi da ransu aka ce ai kuma shi tana nan da rai yace aje a kira ta aka kira ta aka tambaye ta me kika sani akan danki ta ce wa dana ai dana mai sallah ne mai azumi ne mai sadaka ne mai kyautata ne duka ta ringa zane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tsakaninki da shi akwai matsala ta ce eh akwai wata matsala tsakanina da shi me matsalar ki ta ce a gabana faddala matar shi yake akai bimana ya yi kyautata wa matar shi akan ya kyautata mu abubuwa ga sanan za su zo kawai sai nuna cewa shi ya yi san matar akan koyi ya yi so ya kyautata ma ya yi so matar ta yi dariya akan koyi ta yi dariya ko kuma wani abu ya zo uwa ta yi umarni mata ta yi umarni abu na mata a kinabin uwa wannan abin ya kona mata rai ya susa mata zuciya ta ce wannan abin ta rike shi a ranta sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce tunda haka ne aje a kawo itatuwa aka kawo itatuwa ya ce a hura wuta aka hura manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a dauko shi a nasa shi cikin wutar ta zabura ta rike ta ce ta ya za a dauki dana a gabana a sa shi a wuta sai ce mata to wannan wutar da za mu sa shi ita ta yi sauki akan wutar da Allah zai sa shi saboda wannan kin yarda da kika yi da shi hushi da kike da shi tabbas in ya mutu wuta za ta sai ta ce to tunda haka ne na yi musu duniya da lahira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a iske shi a sake lakana mai kalmar shahada a gani in har zuciyarta ta faɗi wannan abin ko ta faɗi ne saboda kunyata ana zuwa wurin shi ana lakana mai kalmar shahada ya fara faɗin la ilaha illallah kuma ya faɗi mata a lokacin kaga wannan mai hana shi kalmar shahada haƙƙin ma yake shi haƙƙin ma yake shi shi yasa duk mai tunani ya tsaya ajiye hankalin shi gani abincin da yake ci shi iyaye suna cin rabin shi ma wallahi in dai ka san kai abinci kake ci mai kyau su kuma ka bar su da irin abincin da suka saba ci na marasa ƙarfi wallahi ka waiwai kanka saboda wannan idan ka mutu a irin wannan halin ka mutu ba tare da yarda ta Allah ba me za ka sa a bakinta mai daɗi wanda iyayenka ba su ci me za ka ci mai daɗi ya gangara a cikin cikinka wanda an jima kashi za ka yi ka haramta ma iyayenka shi ka faddala kanka da iyayenka da matarka akan ma'aikiyarka ko ma'aikinka wanda suka yi wahala da kai haka zo mutum sai da ka zo mutum in ma aka ganka da kwanan hamma aka yi ƙoƙarin a zamana tare da kai kuma duk wahalar da suke ta tashi a banza dole ka sake ma kanka nazari kakkaje ka rayu cikin rishin yarda ta Allah mun karanta hadisi a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ridallah fi ridal walidain wa sakhtillah fi sakhtil walidain yarda ta Allah tana tare da yarda ta iyaye fushin Allah yana tare da fushin iyaye sai ma ne ci gaba da cewa basayyarat hujraha laka mahada yace cinyoyinta su ne gadanka anan idan da wajen barcinka yace wa analatka ihsanan wa riftan yace fa in asabaka mardun aw shikaya azharat bin al asfi fawqa al nihaya yake cewa wannan baiwar Allah da kake gani yau inda zaka fadi rashin lafiya to ita duk inda hankalin take a tashi yake inda baka da lafiya duk inda hankalin take a tashi kamar ita ce bata lafiya yau inda zaka tambaye ta tana da uzuri cewa tana da uzuri saboda bi anta bai da lafiya duk abinda za ta yi ya hede jira saboda bi ba ita bace bata lafiya anta bai da lafiya yake cewa talat alhuzn wal nahib wa badarat malaha lil tabib yace ta dinga rayuwa da bakin ciki saboda rashin lafiyarka dukiyarta duka ta kare a wajen neman maka magani yau ka kalli duk yanda mutum ya lalace ko ya yake a lalace kuwa shi ba taɓa gudun shi ma a hanshi ba taɓa gudun shi ɗansa ne in an tashi nema ma wa ake nema su ake nema ɓarawo wani mahaukaci ne rashin lahiya yake wanda bai iya komi suna tare da kayansu su dai ɗansa to wanda suke irin wannan wanda suke ma irin wannan soyayya da kai baka iya musulta kamar yadda wani malami yake cewa sai ka ga ku wajen sha'a wani abu wani lokaci a yi katari ma'aikiya uba ya rasu ya bar ta da ɗiyan ita kaɗai za ta yi ta hidima har sai kun zo mutane amma wannan ku goma ko sha wani abu sai ku gane rike ta ita ɗaya sai ana kare kare ana koci za su yau wayan ka shigo gida aka ce ma ga wata bukata sai ka ce wa a kira wani shi ma ka nashi mana kuma kai kana da abin da zaka bada kuma inda gidanka ne baka ce ko ai koci za su yau kai sai zaka hudda ka bada amma na iyayenka wai ka ce wa ai koci za su yau kowa ya kawo har sai ka jira wani ya kawo ita dama aljanna jira kake he wani ya zo ku cika tare tana nan karkashin kafarsu in kana so ka shiga kama jikinka ka shiga duk abin da kake da ko mujarrabin ne mutane sun yi ta gwadawa kuma sun yi ta bada labari zai ga mutum ya ce bai da komi ya shiga gida da bukata ta iyayen shi ɗauki duka wannan abin da gare shi kamar shi kaɗai gare shi bukata ta iyaye da bujiro ya ɗauki wannan abin ka baki ɗaya bada kafin a juma Allah zai mai buɗin dalilin ka wannan abin da ya bada in dai ya yi shi da zuciya guda in dai za ka kula wallahi Allah ba zai barka haka ba zai barka haka ko ba za ka wulakanta ba ya ce fada'at laka bit tawfiq sirran wa jahara haka take maka addu'a Allah waffaka ka Allah ya maka dace Allah ya sa ka ci nasara Allah ya sa ka ci gaba Allah ya kiyaye ka Allah maka albarka a koye ko a fili haka take yi dare da rana tashi suke cikin dare su yi kiyamalle ba don koyi ba saboda kawai ɗansa Allah ba shi kasa azumi suke yi su wuni ba su ci ba su sha ba in sun zo shan ruwa su daga hannu su yi addu'a su ce ya Allah ɗana Allah mishi kaza Allah mishi kaza ka taɓa yin irin wannan ka taɓa tashi cikin dare ta kana su bakka neman komi a wajen Allah illa kawai Allah ya shiga ma'aikanka kaɗai shi ne buƙatarka ka taɓa yin azumi in ka zo shan ruwa kawai buƙatarka ka yi addu'a Allah ya amsa ma addu'a ka Allah ya shiga ma'aikanka ya musu kaza ya musu kaza sai dai daga cikin sai dai daga cikin dole sai mun halka akan wannan bangaren mafi yawan taɗewa da muke gani wasu suna yi ya samu asali ne daga cin haƙƙin iyayensa suke. Allah bai barin wannan. Manzalar sallam ya faɗa a hadisi yake cewa wallahi guda biyu Allah bai barin sai an je lahira tun a duniya kake fara ganin alƙari. Wanda yake cin haƙƙin iyayenshi da kuma wanda yake zalunci tun a duniya kake fara ganin alƙari. Shi ne yake cewa mafi yawan rashin taufiki, rashin amsa addu'an mafi yawa tana da alaƙa da wani ɗan abu da iyaye suke ji na ƙaiƙayi a kan. Idan ya kasance ba komai zai ce su fistake a kanka suna ji a ransu cewa mu da wani Allah san barka alhamdulillah. Suna ji a ransu irin wannan to alhamdulillah duk abin da ka nema wajen Allah, Allah zai maka. Saboda Allah ya yarda da kai tun da sun yarda da kai. Kamar yadda hadisi ya tabbata. Yake cewa falam mahtajat inda al-kibri ilayka ja'alataha min ahwan al-ashiya alayka. Yace a daidai lokacin da ta kai tana bukata shekaru sun ja tsuha ya zo an rasa ya za a yi dole ya tana da bukata a kama mata a taimaka mata. Yace to a lokacin nan kai gani bakka da wani abu wanda yake ci maka to a kwariya illa wannan da take a kwance ko wannan da yake a kwance ki kare sai ya zake da shi wai ka kula da shi kake ganin kamar shine matsalar ka yanzu. Dewa iyayen sun sai kai wani mataki na suwa kuma ga rashin lafiya su gani suke kamar abin da rajan su maki an hana su saki an hana su jiraɗi saboda wannan da suke a kwance yanzu komai an musu kana ganin cewa kawai ya zama matsala a rayuwarka su kuma su ne suka yi ta wahala da kai lokacin da kai baka ma san ba ina duniya take. To aljazaa'u min jinsil amal idan ka yi ka kyauta kai ma wata ran tsuhun za ka yi tsuhun yana hanya tunda ai da jariri ne kai daga baya ne ka girma kowa san da shi jariri ne yanzu ne ya kai shekara 30 40 50 to yanda kana jariri ka girma haka a yanzu ma zaka tsuha ta rage gare ka in ka tsuha abinda kama iyayenka haka su ma iyayenka za su maka. Yake cewa fashabi'ta wa hiya ja'ia wa rawaita wa hiya qani'a cikin ka ya koshi ita kuma tana nan da yunwa ka gudda ishirwarka ita kuma nan da ishirwa tana rayuwa tare sai ya zarta. Yace wa qaddamta 'alayha ahlaka wa auladaka bil ihsan wa qaddamta 'alayha ahlaka wa auladaka bil ihsan ka gabatar da iyanka da iyallanka wajen kyautatawa a kanta. Yace wa qabalta ayadiha bin nisyan sai ka saka ma wannan hannuwan nata da suka kyautata maka sai ka sakanta mata da mantuwa. Yace wa sa'uba ladayka amraha wa huwa yasir al'amuran ta suka zama masu wahala a tare da kai alhali abu ne mai sauki. Yace wa tala 'alayka umraha wa huwa qasir shekarun da kake rayuwa tare da su ka dauke su masu tsawo alhali kuma shekaru ne 'yan kaɗan. Yace hajartaha wa malaha siwaka nasir haza wa maulaka qarnaha ka anit ta'fid wa atabaka fi haqqiha bi'tabin latifin yace satu'aqab fi dunyaka bi uquqil banin wa fi ukhraka bil bu'd an radd al alamin. Yace to wannan kaurace matan da kai rishin kokarin ka zo ka kula da ita da kai da zawwa ka taimaka mata lokacin da ta yi kowa bukatar ka da kai. Yace to ka sani cewa tun a nan duniya dalilin wannan haƙƙin da ka ci nata yace to za ka gamu da hukuma ta Ubangiji tun a nan duniya ta hanyar wa ta hanyar ɗiyanka. Yace kuma a lahira za ka gamu da hukuma babba shine nisanta ka da Ubangiji zai yi a tare da shi. Sai malam ya kama wasu abiyati yake cewa li ummika haqqun law alimta kathiru kathiruka ya haza ladayhi yasir yace ma'aihiyarka tana da haƙƙi akan ka dewa. Yace kai dewa ne amma kuma masu sauki. Yace kafam fakam lailati batat bi taqlika tashtaki yace laha min jawaha anatun wa zafir yace wa fil wada'i law tadri 'alayha mashaqqa famin ghasas minha فؤاد يطير يتي وخم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير وتفيدك مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير وكم مرة جاءت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير فآها لذي أقل ويتبع الهوى وآها لأعمى القلب وهو بصير فدونك فرقا في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير يكي تواك سني ما أيك تنا لحكي ديوة أخذتها كما ديوة أما كما السوك يتي dare nawa wannan biyar Allah tai wanda idanuwanta a bude tana jibra dadi na rishin lafiyar da kake ciki ko wani abu na damuwa da dame ka yake cewa so nawa ta wanke maka abubuwa na kazanta da hannunta yace kai gadanka ma cinyoyin ta su ne gadanka yake cewa kai abincinka yana kirjinta yace kai so nawa ma ta ji yunwa kai ta kusar da kai so nawa za ta ji tana jin yunwa amma duk da haka ta bata abinci a lokacin nan kuma kai kin kana ɗan ƙarami ga ma san ba ina duniya ta sa inda an ce ka tashi ka nemi abinci ba za ka nema ba yace to ya kai mai hankali ka bido hankalinka jikinka ga abin da yake gabanka hankalinka yayi aiki a wajen kulawa da su idan kana so addu'arka ta amsu wajen ubangijinka sai malam yake cewa haka annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam shabun musamma alqam wa kana kathiru al-ijtihad fi ta'ati llahi fi salati wa sawmi wa sadaqa famarida washtadda marduhu fa arsalat imra'atuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inna zawji alqama fi an-nazar fa aradtu an u'allimaka ya rasulullahi bi halihi kisa da mun kada su shine alƙama wanda yazo mutuwa matashi ta tura wajen manzo sallallahu alaihi wasallam tace gashi na hali na rashin lafiya fa arsala annabi sallallahu alaihi wasallam ammar wa suhayb wa bilal manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura ammar da suhayb da bilal yace ku je ku jiba shi kuma in kun je ku rinka lantana mishi karma shahada suka tai wajen shi fa madaw ilayhi wa dakhalu alayhi fa wajaduhu fi an-nazar suka iske shi suka same shi yana cikin gargara ga mutuwa faja'alu yuriqinu nahu la ilaha illallah sai suka fara lakana mai kalmar shahada wani sanuhu la yantiqu biha amma halshen shi ya kasa ambata fa arsalu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukhbirunahu annahu la yantiqu lisanuhu ash-shahada suka aika wajen manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce ai bakin shi yake ambatan ita wannan kalma ta shahada to shine fa kallan nabi sallallahu alaihi wasallam hal min abawayhi ahadun hay cin a cikin iyayen shi akwai wani wanda yake da kila rasulullahi ummuhu kabiratu sir mai shi tana nan amma shi kan ta sun ja fa arsala ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura a kira ta wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qul laha in qaddarat ala al-masir ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa illa yati faqri ila al-manzil hatta yatik shikenan aka ce mata in tana iya zuwa ta zo in ba ta iya manzo sallallahu alaihi wasallam zai taya kan shi sai take cewa ai babu ta yanda za a yi ta zamna manzo sallallahu alaihi wasallam yana kiranta fa qalat nafsi li nafsihi kida yace raina fansa ne a gare shi ana ahaqqu bi tiyanihi ni ne hidaci wa in ji wajen shi shikenan sai ta so ta zo da manzo sallallahu alaihi wasallam akan sandarta wa atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta zo manzo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fa sallamat fa radda alaihi salam ta yi sallama manzo sallallahu alaihi wasallam ya mata sai ta ya ummu alqama yace asaddiqini wa in kadhabti ja alwahy yake ce mata ki gaya mana gaskiya in kika yi ƙarya wahayi zai zo mini ya gaya mana gaskiya kai fa kana halu wala take alqam ya hadan danki alqam ki sai ce ya rasulullahi huwa kathiru salat kathiru siyam qasiru sadaqa bi yawm salla bi yawm azl bi yawm ba da sadaqa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ma halu ki to ya halin shi ki a tare da ki qalat ya rasulullahi ana alaihi safiqa ina tare da shi amma ta kariya da shi akwai wata matsala manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mata mice ce wannan matsala sai ke cewa qalat ya rasulullah kana yu'athir ala zawjatihi wa yasir ya kasance shi mai biyayya ne ga matar shi amma yana saba mai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna safta umma alqama hajaba lisanu alqama an shahada hushin da ma'aiki shi take mishi shi ya rihe bakin shi ya karma shahada thumma qala ya bilal intaliq wajma' li hatban kathir yace bilal nemo mini itatuwa da yawa ka kunna mini wuta
قالت يا رسول الله وما تصنع ميزا كيد وتا يجي أهرقه بالنار بين يديك زمقونا شد وتا أقبنك قالت يا رسول الله والذي لا يهتم بقلبي أن تهرقه بالنار بين يديك تيا زكبونا أنا أقبانا أيضي تيتابت يدوكم منه سيتيتو يا أم ألقى ما عذاب الله أشد وأبقى عذاب الله تاهز أنني كما يتتي دو مما يجي فإن سرك فإن سرك أن يغفر الله له فأرضى عنه فوالذي نفسي بيده لا ينتفع علقما بصلاته ولا صيامه ولا بصدقته ما دمت عليه ساخطا مزوس الله سلم يكي تيمتا والله نارا سيدا واندري ناكي هننش علقما صلى الشدى أزمن شدى صدق الشبى لاسا أموانيشما أوجن ألا ما دام كنا بشيدش ما دام كنا بشيدش kaga wannan yana ƙara bayyana mana muhimmancin kulawa da iyaye da kuma kiyaye saba musu ko muka dake shi kada mu rena abu dan ka Allah ya ce wala taqullahuma uffin ko da uffan bi ma'ana abin da bai kai soki ba kada kai kada ka nuna gazawa kace kai kace kash ko ka nuna irin wannan an dame ka wannan ma an hana bari ya kai ka faɗi musu magana ko ya kai ga zaki ko ya kai ga bugu wanda shine babban abu wanda za ka yi wanda ya yi dacewa a gare ka Allah ya sama da kai cicciri naman kai ya dushi da a same ka aikata irin wannan kuma da yawa sun yi kuma tun a duniya an garshin albarka a rayuwarsu duk wanda ya kasance mai walakar da iyayensa an garshin albarka a rayuwarsa da yawa kuma an ga da yawa sun samu albarka dalilin kula da iyayensa za mu rihe wannan babi namu da kissa ta Uwais. Uwaisu Karni Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ya ce Uwaisu zai zo bayana. Uwaisu ya kasance mai amsassa addu'a ne a wajen Allah. Haka Manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ya ce idan Uwaisu ya addu'a Allah baya mai domin shi ta amsa yake. Duk wanda ya gamu da shi a cikinku ya roƙa ya roƙi Uwaisu ya mai addu'a Allah ya gafarta mishi. Sahabbai suka yi ta dakon shi. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ya ce zai zo daga ƙasar Yaman kuma ya bada alamu a jikin shi har akwai wani makero da ya yi amma yanzu ya warke. Umar bin Khattab yana rike da wannan labari da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada. Ana nan ana nan kissa tana nan cikin Hulyatul Awliya. Sun tabbatar da cewa a cikin wannan littafi cewa Uwaisul Karni ya samu wannan martaba da wannan daraja saboda kyautata ma ma'aikin shi da yake yi. Manzo sallallahu alaihi wasallam yana raye shi ma yana raye yake zauwa wajen Manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu daraja ta sahabi yace zai tsaya kula da ma'aikin shi ya fiye mai alkhairi da yazo ya samu daraja ta zama sahabi da Manzo sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka sahabban suna zaune, Abubakar yana nan, Umar yana nan, Uthman yana nan, asharatul mubashshirin bil janna suna nan, wanda suka je Badar suna nan, wanda suka yi bai'atul Aqaba bai'atul Ridwan duka suna nan. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ware shi ya ce wannan bawan Allah mai amsassa addu'a saboda wannan kula da ya tsaya da ma'aikin shi tana buƙatar shi ya tsaya tare da ita ya ki barin ta wulakanta. Wata rana sai gashi ya zo tare da wani ayari na mutanen Yaman. Umar bin Khattab ya je yake tambaye su ya ce afikum Uwais, shin a cikin barkwai Uwais? Annan ya suke cakai waye Uwais, mu musan ba waye Uwais saboda ba kowa bane a cikin su, bai da wani martsayi ko wani iko ko wani irin wannan a ce wani mutum ne na musamman babu. Sai annan wani ke cakai na ji wani daga cikin masu mana kiwo wanda ya rago dabbobin na ji ana kiran suna Uwais yana can bayan gari je kan gari ko shi ne. Umar bin Khattab ya tashi iske shi yace kai ne Uwais? Yace na. Uwaisul Karni yace eh ni ne. Kana da ma'aiki? Ya ce eh. Yace amma yanzu tambaye. Kana da makero? Amma yanzu ya warke? Yace eh. Yace gwada mun. Yace mu malam lafiya ka zo ka rinka mu wannan tambaye? Yace a kai dai gwada mun. Yana gwada mashi Umar yace kawa Allah ka roƙa mun Allah, Allah ya himmi. Yace me aka yi? Kawai ka isko wannan ina zaune ka ce roƙa mun Allah? Yace a annabi ba mu labarin tankan kansa. Annabi ba da labarin shi. A nan ya roƙa ma Umar ya ce Allah gafarta mashi. Wannan mai addu'a ne a masassa. yanzu dan Allah in aka ce ga wani mai addu'a amsassa zai su da Allah mai zamu roƙa ya roƙa mana gafara zamu roƙa ko na abu da duniya waye zai ce a roƙa mai gafara wane ne zai ce gafara kawai ki so a roƙa mai Allah ya yi mishi bukatu ke da kai da yawa na duniya kawai ta za ka yi kaza da kaza da kaza kai ta sami a roƙa ma kawai tunda dai mustajaba ce kai sai Allah ya samu to sirrin kin adam Umar ya fahimci hadisin ayar da ta cikin suratul nuh Allah yana cewa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu yursilu samaa alaykum wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum ma lakum la tarjuna lillahi wa qad khalaqakum Umar ya fahimci cewa in Allah ya gafarta maka duk abin da kake nema a duniya zaka same shi an kare ka in dai Allah ya yarda da kai yahi maka an kare ka arzikin zaka samu iyan zaka samu aljannan ma zaka samu shi yasa yace roƙa mun gafara Allah ya yi ita kadai anan ya tsaya kawai kuma mai addu'a kuma muna tabbaci Allah ya amshi wannan addu'a Allah ya gafarta mai kuma shi dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi dama ai dan aljanna ne an ban manta ba hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana Abu Musa al-Ashari yake ba da labari yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ana zaune tsakanin sahabbai ya tashi ya fita yana fita Abu Musa sai tashi sai dauki abin arwalla sai bin bayan manzo sallallahu alaihi wasallam kenan in wata bukata ce ta yi ya rike mai abin da zai arwala da shi yana bin bayan manzo sallallahu alaihi wasallam hanya shiga wata garka manzo sallallahu alaihi wasallam ya kare din bukatar shi sai cikin garkai akwai wata rijiya sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna bakin rijiya sai ya nasa kwahon shi a cikin rijiya yana zaune sai Abu Musa sai ya heje bakin kohon garkar sai ya zauna sai ce yau ni ne mai gadi na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ni ne protocol duk wanda zai zo da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye ni na ne ma mishi izini wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ta kwana shiga yana tsaye ga Abubakar Abubakar sai ya zo ce ya Abu Musa a shiga a nema mini izini wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce ai limitinika ai ba a neman izini in kai ne kai Abubakar Abubakar ne baka bukatar izini wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yace a je ka je ka nema cewa zan so sai ya shiga yace Abubakar ya zo yana neman izini sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace idan lahu wa bashirhu bil janna ka mai izini ya shigo kuma ka ce mai shi kin dan aljanna ne Abubakar ya shigo ya shigo sai ya sama irin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya kwahuwan shi a cikin wannan rijiya suka zama tare suke hira sai ga Umar da ya ga an ta yace a babar ni a baya ba ni ma bin su sai me ake yi yana zo kuwa shi kenan yace ma Abu Musa a mun izini zan shiga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yace ai kamar kai ba a neman izini yace a aje dai a nema mu izini ya shiga yace ga Umar ya zo sai yace i'idan lahu wa bashirhu bil janna ka mai izini kuma ka ce dan aljanna ne ya shigo shi ma da ya shigo shi ma sai sa kawun cikin rijiya sai ya zama ne labarin yana cikin adabul mufrad hallo sai ga Uthman bin Affan Uthman yana shigowa yana zawwa shi ma sai ce a nema mu izini ai kamar kai ba bukatar izini sai a je dai a nema mu izini yace ga Usman ya zo sai yace ka mai izini ka ce kuma shi kin dan aljanna ne dalilin wata fitina da ta afku a tare da shi manzo sallallahu alaihi wasallam yana bada labari abin da zai faru da shi lokacin da yana mulkin musulmai baki da anan aka ma Usman izini ya shigo shi bai ma samu wuri ba inda zai zauna irin zaman da suke kaga ai Umar bin Khattab shi dan aljanna ne tun a duniya manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mai da haka amma duk da haka yana nema Allah ya yarda da shi Allah ya gafarta mishi haka yake irin wannan addu'a yake cewa ya Allah in ka rubuta ni cikin ƴan muta ya Allah ka goge ni tunda yamhullahu ma yasha'u ne wa yuthbit Allah yana goge abin da ya ga dama tabbatar da abin da ya ga dama ya Allah ka goge ni ka sanya ni cikin ƴan aljanna haka yake wannan addu'a Allahumma ya musabbit al-qulub sabbit qalbi ala dinik haka yake tabbai Huzaifa yake cewa ya kai Huzaifa manzo sallallahu alaihi wasallam ya baka labarin munafukai shin ina ciki yace haba kai Umar kai ina da hankali kai da bawo ba amma yace a kai dai gaya mana ne dan dai in tabbatar yace to daga kai ban na ƙara gaya ma kowa kai bakka cikin su kai kin mummuni ne kai kin nan aljanna haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wannan a takaice kenan wannan babu yana kiran mu akan mu kula da iyaye wannan shi kuma sai manya-manya daga cikin annabawa idan muka ɗauki ulul azmi minar rusul daga cikin martabar da suka samu Allah subhanahu wataala ya bamu labarin cewa sun kasance masu biyayya ne ga iyayensu annabi Ibrahim alaihi salam da ya zo kiran ma'ahin shi kira yake mishi duk da cewa ba musulmi bane, amma kira yake mishi da ladabi, kira yake mishi da ladda da tausasawa, sai ce ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'an, ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya, ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman fatakuna lishaytani waliya, duk kiran da zai yi sai ce ya abati, ya abati ya baba. Uban yace zan sa a jehe ka, zan sa a hudda ka da gari, amma duk da haka sai ce salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi khafiya, aminta Allah tabbata a gare ka zan roka ma gafara ubangiji, duk da haka duk da yanda yake musguna mishi da shi aka sa shi garin wuta, wuta aka hura aka dauka aka dauki annabi Ibrahim aka nasa shi take da uban aka yi, amma duk da haka magana yake mai talaka yake ce mai salamun alayka, kenan iyayenka koya suke suna da haƙƙi na ubuwa, suna da haƙƙi na ka girmama su, suna da haƙƙi na ka ba su daraja su, suna da haƙƙi na ka kyautata musu ka kula da su. Sahabbai da yawa iyayen sun zo wajen su ba musulmi bane iyayen, sai aika wajen Manzo sallallahu alaihi wasallam su ce ya Rasulullah ga ma'aikwana sun zo amma ba musulmi bane ba, Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka kula da su kamar su duk abin da ya dace na kula ba, menene ba kai ba, kawai suka ce kautar ga musulunci shine ba kai, kamar yadda ya tabbata wani daga cikin sahabbai ma'aikaci ta ce mai zan kulla maka abin kunya in dai baka komo daga wannan addinin da kake yi mana annabi Muhammad, zan wasa ci in wasa sha in mutu da yunwa in ja ma abin magana bayan rasuwata, amma matsayin shi na sahabi imani ya zama a zuciyar shi, ya san tana da martaba da daraja ta za a girmama ta, amma matukar a haƙƙin Allah ne ba magana a mata biyayya, وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما, باب زنتن بيا akan wannan sai yake ce mata ya umma wai ba mutuwa guda zaki ne, inda rai dubu gare ki ina kallo dai suna huta dai suna huta har su kare, ba zan bar addinin annabi Muhammad ba in koma addinin wancan na bauta maka ki tituwan ki ki sharuwan ki, akai kwana daya wai yaron nan bai dawo ba, yazo yace ya umma kwana na hawaye ki tituwanki ki sharuwanki, in rai dubu gare ki na huta ba zan miki biyayya ba a wannan tsarin Allah zan ma biyayya, ba zan yi shirka ba in bar Allah, kwana na biyu ya dawo ya ce ya umma ta ga labaita ta huta daga hankalinta ki tituwanki, in rai dubu gare ki wallahi ba zan bari, da ya huta ta gani wannan yaron da gaske yake ku kama tuwana in ci, me yasa ba a ma la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, annabi Isa alaihi salam daga cikin darajar da Allah ne tun lokacin da yana cikin magoyi abinda ya faɗa da bakin shi yana jariri sai ya ce wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya, Allah ya sanya ni mai biyayya ne ga mahaifiya, ni ba mutumin banza bane, wannan yake nuna maka ne duk wanda bai ma iyayen shi biyayya bai fitar musu mutumin banza ne, Allah ya taimake mu ya raba mu da iyayenmu lafiya lau, tunda dole sai an rabu mutuwa ta raba mu, ya raba mu su lafiya lau cikin aminci suna yarda tare da mu don mu samu yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya kiyaye kowa da abin da zai bata ma iyayen shi rai, ya musu abin da zai musguna musu ko zai cutar da su, in ma akwai ba laifi bane ba kai girman kai, in ma kana jin cewa akwai wata matsala ta faruwa ko kun yi wani misalin magana ko wani makamancin haka je ka ce da Allah ni dai a dan yage mana ai muna neman gafara a yage mana ba kan kumiya bane, a lokacin nan zaka ji sun karaya sun ce mun yage maka duniya da lahira kuma Allah maka albarka, to zaka yi albarka insha Allah ta'ala, Allah taimake mu abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya mana, subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.